随便啊，没
够。
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة 29 ga watan Sha'ban shekara ta 1443 Hijiriya wanda ya dace da shekara da ɗaya da watan hudu shekara ta 2022 miladiya zan mu ci gaba da karatun littafin mai albarka shine Al-Jami'u Sahih na Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na 45 ai muna cikin kitabul gusul babu na 12 ka in muhara kamar yadda muka yi bayani cewa ana samun mukaddimomi da dama ana samun wasu abubuwa da su gitto wanda suka shahi littafi mai albarka na Sahih al-Bukhari wanda yana haskaka mana akan kima da sanin manhajin al-Imam al-Bukhari cikin littafin shi to yau ma mun samu wani bahasi wanda yayi bahasi akan asan al-hadisiyyan al-mataniyya inda al-Imam al-Bukhari fil ahadis yadda al-Imam al-Bukhari yake kiyayewa kawo da gangaro da hadisai a cikin babi Al-Imam al-Bukhari yana da manhaji da hanyoyi da yake wanda suke nuna mana cewa akwai kwarewa cikin sha'anin. Matsalab guda uku ne mai bahasin yayi abinda mu zan mu taba magana akan shi shine kawai abinda ya shahi dirasa sulbun dirasak. San al-mataniyya wanda a cikin babi guda Al-Imam al-Bukhari na harko abu na harko da zan mu gani shi wanda mai bahasin ne ya kawo Bukhari yana kiyayewa akan مراعات تاريخ الزمني لرواية الحديث يعني كي أي تسلسل ناء الزمني تاريخ الحديث أي جمي دكاو سأتكم بابي إن يبوء كتاب الإيمان كتاب العلم مثلا زي كاو حديثا تو حديثا دا زي جيلو بسا تسالي ني بسا ترتيبي ني بها كبان كاو زي زابوان دس كميشي كاو سدى خلقو وانسي كاو دا غباها kitabul ilm ne ya dauka yake misali da shi shi kuma kitabul ilm mun yi shi kenan zai sa mu fahimci abin da gaugawa misalin shi a cikin kitabul ilm Allama Bukhari rahama ya kawo babu kitabatul ilm a cikin wannan kitabin da yake bayani akan rubuta ilimi Bukhari ya kawo hadisai guda hudu kowa saurara zan mu fahimci ina aka ba gaba dan saboda mun karance su Bukhari ya kawo hadisai guda hudu a cikin babu kitabatul ilm babu rubuta ilimi hadisan nan guda hudu da ya kawo su yadda ya kawo su akan tartibin su akan tsarin su akan jerin su shine Bukhari ya fara da hadisin Ali ibn Abi Talib Allah ya rada shi wanda Abu Juhaifa ya rawato shi yake cewa nace ma Ali shin a wajenku akwai wani littafi yace a sai dai wata fahimta da za a ba mutum musulmi yace ko kuma abin da ke me ke cikin wannan takarar da ke hannunka yace fi al-aqal wa fakakul asir wa la yaqtal muslimin bi kafir a cikin babu rubuta ilimi wannan shine hadisi na harko da Bukhari ya kawo sannan sai biyo shi da hadisin Abi Huraira cewa khuza'a wasu mutane daga khuza'a sun kashe wani mutum daga kabilar Lays a Amul Fatahi sun zo da wanda aka kashe musu sai suka aka ba Annabi sallallahu alaihi wasallam labari sai hauta guwa shi yayi huduba yayi kawo mana hadisin nan da muka gani inna Allaha habasa amma katal qatala ko kuma habasa amma katal fil wannan shine hadisi na biyu da ya kawo cikin babu kitabatul ilm sannan ya kawo mushi hadisi na uku yace ma min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam aksaru hadisan anhu minni hadisin Abu Hurairah yake cewa cikin sahabban annabi babu wanda yayi ni yawan kawo hadisai sannan sai Bukhari ya rihi wannan na uku kenan sai Bukhari ya rihi da hadisi na hudu hadisin Ibn Abbas yace lokacin da Annabi alaihi salatu wasalam cutashi ta mushi tsanni sai yace ku kawo min wani abu rubuta muku wani littafi wanda ba zaku bace ba bayana wanda wannan da shine al-Imam al-Bukhari ya rihi littafin nashi ya rihi kitabu babu kitabatul ilm kenan hadisai guda hudu wannan da al-Imam al-Bukhari ya kawo to wajen dalilin a wannan gurin abinda muke so mu fahimta din da muka ji wannan hadisan wannan hadisai na harko sun ambaci sahifa sun kumshi sahifa ta Ali ibn Abi Talib wadda ta kasance a cikin fatara ce ta harko daga hijira annabi alaihi salatu wassalam Bakar Abu Zaid yake cewa me yiwa ya kasance wannan sahifa ita ce wadda annabi ya rubuta ta a cikin hijira sana shekara ta harko ta hijira annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya tafi Madina wannan kenan ya tabbatar da mana cewa wannan ita ce a harko amma hadisin na biyu yayi nuni kirara akan cewa Amul Fatah ne aka kawo aka hade shi aka kawo wannan kissa sai kuma hadisi na uku shi kuma ya ba mu kissa wadda ta rarrabe Abdullah ibn Amr ibn al-As akan Abi Huraira Allah yarda shi wanda musulincin shi musulunta shi duka a shekara ta 7 ne aka yi su amma hadisi na hudu shi kuma a cikin shekara ta 11 ne daga hijira ita ce shekarar da aka amshi ran annabi alaihi salatu wassalam kenan me yake nuna mana Bukhari mura'ati na tatibu zamani hadisan kansu yadda suka faru ya jero su bi hasbun tasalsulin tarihin da suka faru wancan na farko shi aka fara yi ya kawo shi na biyu shi ya biyo mishi baya ya kawo shi duk da hukan abu dai suke magana kenan haka Bukhari yake kokarin tattarawa cikin hadisan da zai kawo a babe guda al-Imam al-Bukhari Allah mishi rahama yana kokarin kiyaye at-tasalsulu zamani na kawo hadisai iradul ahadith fil babil wahid a babe guda zai kawo hadisai to sai akwai abin da yake bi na kiyayewa wanda kuma na gaba insha Allah zan mu ga taqayidul mutlaq da Bukhari yake bi a cikin kawo hadisai yau zan mu tashi a babu man jama'a summa ada wa man dara ala nisa'ihi fi guslin wahid babe na cikin wannan littafi mai albarka kitabul gusl babe na 12 al-Imam al-Bukhari Allah mishi rahama yake cewa babu bayanu man jama'a kenan baban dake bayanin wanda ya sadu da iyalan shi summa ada sannan ya koma wa man dara hukuncin hakan yin wa man dara ala nisa'ihi da ma kuma wanda ke kewayo akan matan shi fi guslin wahid a cikin wanka guda Al-Imam al-Bukhari Allah mishi rahama yake cewa a hadisi na 267 haddathana Muhammad ibn Bashar yana daga cikin ar-rijalul shuyukhut tis'a yake cewa haddathana Ibn Abi Adi wa Yahya ibn Sa'ad an Shu'ba an Ibrahim ibn Muhammad ibn al-Muntashir an abihi qala zakartuhu li Aisha na ambace shi ga Aisha fa qala sai take cewa ya rahimullahu aba Abdurrahman Allah ya rahama ga Abu Abdurrahman kuntu udayyibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kasance ina sama annabi sallallahu alaihi wasallam tarari faidufu ala nisa'i sai yake wayo ga matan shi sun mai su bi muhriman sannan ya wayi gari yana mai harami yanda hudiban yana mai yi abin nan kamshin tarari yana tashi jikin annabi alaihi salatu wasalam nan gurin ya yayyahu tarari a jikin shi kenan nan gurin abin da take ni hadisi ne wanda akai Bukhari yayi ikhtisarin shi yana dan yana da alaka da aikin haji kawo ya kawo gurin da yake bukata shi yasa zan mu ga a farkon magana kamar bun ban fahimci ba mi take ni zakartuhu li Aisha ma'ana shine sha'anin sanya tarare ga wanda zai isbahi gobe zai sa harami amma yau ya sanya tarare dan ka shiga aikin haji babu zancen sa tarare mas'alar dai zan mu tarda ta a gurin ta amma nan mahallu shahir kin shi take cewa faidufu ala nisa'i sai yake wayo ga matan shi Hadisi na 268 al-Imam al-Bukhari yake cewa zan mu je ga sharhin shi da shi da wannan dan tahiyar su duka daya. Haddathana Muhammad ibn Bashar, haddathana Mu'az ibn Hisham, qala haddathani Abi. An Qatada qala haddathana Anas ibn Malik qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaduru ala nisa'ihi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kewayo ga matan shi. Fi sa'al wahida a cikin sa'a daya min al-layl da daddare wa an-nahar da rana. Yace wa hunna 11 su matan guda 11 ne. Zan mutar da magana kan wannan abu. Qultu li Anas sai nace ma Anas awa kana yudiqu hushin annabin yana iya haka a cikin sa'a guda sa'a hukan mu doka cewa awa ake nihi irin ta mu ta yanzu wanda daga baya ne aka same ta. Wani lokaci dai haddadadde suke nihi. Yace shin yana iya yin hakan kin a ti mace 11 kewaya gare sa da saduwa a cikin dan lokaci guda. Qala sai yake cewa kunana tahaddasu annahu udiya quwwat asalasin. Muna labarin cewa muna zancen cewa ya tabbata annabi an bashi karhi na mutum 30 a cikin kowane lamari cikin sha'anin yaki cikin sha'anin saduwa da iyalin da sauransu duka wa qala sa'id sa'id yake cewa an katara daga katara inna Anas haddasa Anas ya basu labari yace 9 nisuwa amma shi yace mata 9 ne a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake wannan haka take faruwa Bukhari nusakhin shi sun sha bambam akan gabatar da hadisin Anas akan hadisin Aisha da kuma aka sun wannan ma'ana a nuskhar wani zaka ga hadisin na farko aka gabatar na Aisha a wata nuskhar kuma ta hadisin Anas aka gabatar na ku duka yane yake na Aisha shine hali duka shi ma sabanin nuskha ne bai da matsala wajen tarjuma kulla tarjuma tarajim da ma'ana samun dan sabani karami wanda bai bata ma'ana man jama'a da izaja man jama'a wanda ya sadu da iyalan shi iza jama'a kuma idan mutun ya sadu da iyalan shi ya za aike ne bai da matsala sun sha bamban wajen gabatar da wancan hadisin da taqadimun hadisin Aisha shine wanda malamai masu sharhi suka tahi akan shi saboda al-Imam Dawudi da Ibn Battal Dawudi da Ibn Battal suna cikin manyan da suka ma Bukhari sharhi sune na gaba da ba sauran malamai suka zo suka bi bayan su akan gabatar da hadisin Aisha dauranuhu ala nisa'ihi kewayan Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake yi akan matan shi alaihi salatu wasalam yana daukan huskoki guda uku malamai sun yi magana uku akai ya kasance wani lokaci ne da ya fito daga bulaguran shi lokacin wannan rabon kwana bai wajaba gare shi bai zama tilas gare shi ba dan saboda idan ya kasance zai yi bulaguro na ƙuri'a tsakanin matan shi duk wanda daga cikin saraban ta ya fito sai yi bulaguran da ita idan ya komo kuma ya zo gida kuma sai a saki sabon lissahi ba an ce ba aire aka tahi gurin wance ce aiki yanzu daga nan za a dora an taho sabon lissahi ne kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yake da adalci ba zabe ba zai yi zice shi babu sa rai balle ya ce to amarya zan zaba in mara koma wajen ta wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam bai wannan haka nan wajen hutak ba zabe yake ba kawai ce kawai da wance zan mutahi a ƙuri'a yake yi wanda kuma wannan sunna ce da malamai suka yi nuni akan ta walam takun wahidatu minhunna awla min sahibatiha bil bada'a wasu kace mai yiwa wannan sa'a ce Annabi yake kewayo ga matan nashi me yasa dan saboda in a zaman gida ne babu matsala ko min babu wani dalili bai yayi ba ai a ce mutum mai mace hudu ko mai mace uku dukkan su ya hada su a lokaci ɗaya kuma ya sadu da su dan saboda mai yiwa kwancin wata ne kwanan wata ne ba na wacce bane to suka ce mai yiwa Annabi ya fito daga bulaguro ne lokacin wanda wannan lokacin ba na kowa bane wannan magana ta wasu malamai da suka tai akan haka magana ta biyu suka ce wannan da izinin sa ne da kuma yardar ita mai kwana ita ta ba da izini dan saboda kamar ya kasance ta Annabi ya nemi izinin ta kamar yadda ya nemi izini ai jiye shi a cikin ɗakin Aisha lokacin da bai da lahiya wanda Abu Ubaida shi ya faɗi wannan magana na gaba shine muhallab yake cewa wannan ya kasance lokacin da Annabi ya huta daga cikin kasam ne rabo ne raban kwana fa yufrigu fi hadha al-yawm lahunna ajma'u kamar yace wannan a mata kwana ɗaya wannan a mata kwana ɗaya wannan a mata kwana ɗaya kuma bibi ne in amma kowa da ɗa kuma sai a samu wata rana guda da kuma rannan ba ta kowa bace muhallab yace tana yiwa ya kasance haka ne ibn al-arabi Allah mashi rahama amma duka wannan tawilin gabaki ɗaya da ake ta yi in an dauka ne ho cewa rabon kwana wajibi ne ga Annabi sallallahu alaihi wasallam idan ba wajibi bane duka wannan maganganun ba buƙatar su dan saboda babu buƙatar a kawo wannan tawilin dukan ibn al-arabi al-maliki Allah mashi rahama mai ahkamul qur'an yake cewa mu sani cewa Allah madaukin sarki ya kebenci Annabi sallallahu alaihi wasallam da wasu abubuwa cikin lamarin aure wanda shi kadai ya ba ma izinin yin wannan bai ba ma kowa ba a cikin mutane a cikin sha'anin arme Annabi yana da khususiyya masu dama wanda ibn al-maliki yana da littafin khasa'is na Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo baban arme khasa'is jingin masu yawa wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai yake da su kamar misalin daurawa kansa aure ba tare da alwali ba tare da shaida ba wannan khususiyya ce ta Annabi wani ba zai yi ba haka nan auren sama da guda hudu khususiyya kenan khususiyyat dai nashi cikin baban aure da yawa ne to ibn al-arabi al-maliki yace to wannan ma yana daga cikin khususiyya na Annabi alaihi salatu wasalam wanda an bashi wata sa'a a cikin wuni wanda matan shi gabaki ɗaya babu wanda take da haƙi akan wannan sa'a to a cikin wannan sa'a ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kewayo gare su duka a cikin littafin Muslim daga Ibn Abbas yace tilka sa'a kana da ba'd al-asr wannan lokacin bayan al-asr ne da ya shagalta da daga nan har zuwa lokacin magariba ita ce sa'ar da zai kasance Annabi alaihi salatu wasalam matan shi kowace ba lokacin ta bane lokaci ne na su gaba daya amma nan duka gabaki daya zai sabke mana wannan tawila cikin idan muka dauka cewa rabon kwana ba wajibi bane ga Annabi alaihi salatu wasalam saboda ayatu turjiman ta shawa min hunnu tu ila kamanta sha dadda malamai sun yi sabani kan tafsirin ta na hudu cikin shi akwai cewa wankan janaba ba wajibi bane akan lokaci a ce lokacin da ka sadu lokacin zakai wanka nan ba wajibi bane wa inna ma yudayyiqu inda qiyami ila sala lokacin da za a tilasa ne a lokacin ka tashi ka je kai wankan janaba sai in lokacin sallah ne ya zo wannan shi kuma ijma'i ne na malamai a cikin hadisin da yace matan nashi guda 11 ne mu saurara da kyau matan nashi guda 11 ne cikin hadisin ibn khuzaima Allah mushi rahama yake cewa babu wanda ya hudu cewa matan shi guda 11 ne daga cikin daliban qatada duka babu wanda ya rawaito wannan magana daga gare shi cewa 11 ne sai mu'az ibn hisham daga baban shi kai kawo shi ibn khuzaima akan wannan magana tashi al-imam al-bukhari ya ambata Allah mushi rahama daga anas cewa mata guda 9 ne wa jumi'a bainahuma bi anna azwajuhu kunna tis'an fi zalika lokaci ce za ana hada ruwa ya ko cin karo da juna ya zamanin mukhtalif hadis a zamanin can an ce wancan ya ce 11 wancan ya ce 9 to wanne za a dauka bukhari yake cewa an hada su malamai suke cewa an hada su akan cewa ruwaya ta guda da aka ce guda 9 wasu guda aka ce guda 11 yana nihin a cikin wannan lokacin kamar yadda ya zo a ruwaya sa'id kuma an rawaito shi cewa da mariya da raihana akan ruwaya cewa raihana ta kasance baiwa ce kenan wanda yace tara ya takaita ne akan mata na asali wanda kuma yace 11 ya sa har raihana da wannan mariya kenan sai su zama na 11 har wannan yayi itibarin su da mata tunda ana kusanta su kenan wannan za a dauke iskalin da yake nan raihana ita ce Fatima bint Shuraih Ibn Hibban yake cewa an rawaito daga Anas wannan aikin na Annabi sallallahu alaihi wasallam har kun zawo shi Madina lokacin da ya kasance yana da mata 9 yace dan saboda wannan lokacin ya maimaitu ne ba so ɗaya ba so biyu ba bu mu sani ba cewa matan Annabi alaihi salatu wassalam gabaki ɗin su tazawwaja nisa'uhu kulluhunna fi waqtin wahid ana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da mata kaza matan shi kaza ne amma yace bu mu san ba wanda zai ce an ya hada su akwai lokacin da dukkan hada su yayi suka game guri daya in aka ce su 11 ne akwai lokacin da babu Khadija ta rasu akwai lokacin da wata babu ita kenan su hade duka a lokaci daya ce mu san ba cewa dukkan su sun hade a guri daya kuma wannan ba zai hadu ba da karshen lamari a ce karshen rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta inda istama indahu tis'a niswa wa jariyatan ta yadda za a ce ya hada mata 9 da kuma baiwa guda 2 mu san ba a tarihin Annabi sallallahu alaihi wasallam haka ta taba faruwa gare shi dan shi ya auri mace guda 11 ne ta farkon su ita ce Khadija bai taba aure akan ta ba sai da tar rasu kenan kaga daga nan cewa mata 9 ne magana ta tashi cewa a Khadija ba a taba armanta ba ba a taba armo wata mace ba tana nan sai bayan tar rasu kenan a ce sun hadu dukan su yake wayo gare su magana ba ta samu shiga ba ya zo cikin sharhin Ibn Battal cewa la yahillu lahu min al-hara'ir ghayra 9 bai ma halitta ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ga mata diya sama da 9 amma magana mafi inganci cewa ba a kiyakance ma Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma mu sani cewa Annabi alaihi salatu wasalam babban wannan kin shubha da makiya Allah suke tadawa kalkashin Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi izinin auren mata guda 9 tura suna mustashirqun suna giho wannan ruwaya da cewa kun ga annabin nasu ma kawai 9 mata ya zo duniya wanda da wannan suke suka wannan hadisan to mu sani cewa araman Annabi alaihi salatu wasalam arame ne wanda duk in ka bi su salsalar su ba arame bane na maslahar karan kanshi mu duba auren Safiya ya aure ta ne saboda hikimar da'awa kuma Allah ya bashi wannan izinin dan wannan hikimomin ya bashi mata da yawa dan saboda karan rayuwar gidan nashi ita kanta yadda ake dauko ta waje a dauko ta cikin gidan ita ma ta zamana wa'azi ta zamana darasi dan aikin shi abubuwa da dama da ake yi a cikin gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam inda a ce matan shi basu dauko ba zai sani babu wanda zai sani to wannan hikimar ta sa Allah ya bashi damar yin mata da yawa dan in wata batta nan wata tana nan in wata batta da lahiya ya zamana da gidan shi ba zai wohinta ba gami da babu mace wadda za ta dauko tasarrufat din shi na cikin gidan wanda su karatu ne masa abubuwa na kusantar iyali in ba matan shi ba zai iya sanin cewa ga abin da yake faruwa shi kuma shi kin karatu ne a karan kanshi sai zamanin Annabi alaihi salatu wasalam kuma in muka bi dukkan su salsala gabaki ɗayan su babu wanda ya aura tana matsayin budurwa sai Aisha wannan me yake nuna mana kenan ba maslaha bace ta karan kai inda maslaha ce ta karan kai da dukkan su budurwa zai arma tunda shi kanshi yayi nunin yama nunun Abdul Jabir bin Abdullah cewa halla bikran tulaibu wa tulaibuka wa tulaibuha ya mushi nunin fifikon auren budurwa akan zawara kenan da a ce shi ma dan maslahar kanshi ne da wannan zai to annabi alayhi salatu wasalam sai aure ta ma tsohuwa ce zai aure ta me yasa ran saboda maslahar kanta ba maslahar kanshi ba shi yasa malami suke raddi ga makiya Allah kan wannan yace da muke cewa muna ba da magana cewa annabi an bashi karhin mazaje guda 30 yace haka yazo a nan gurin amma cikin sahihul isma'ili abubakar al-isma'ili daga hadisin ali daga abi musa daga mu'az karhin mutum 40 cikin abinu aim daga mujahid yake cewa karhin mutum 40 aka ba annabi alayhi salatu wasalam 40 kin ma mutanen aljanna ba nan ba 40 kin ma karhin mutanen aljanna wanda karhin mutum daya na aljanna shi ma ya kai karhin mutum 40 nan kin kenan annabi alayhi salatu wasalam shi sai yake cewa sadaukin sadaukai ne mun gani a cikin kissa ta wannan ta gazwatul ahzab inda dutsi ya gagare sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo mishi bugo daya sai da ya koma rere su dukkan su ga baki daya sun wuni suna iya gagara ibn al-arabi yake cewa annabi alayhi salatu wasalam yana da karhi wanda yake zahiri akan sauran halittu ga baki daya cikin sha'anin kusantar iyali kamar yadda yake cikin wannan hadisin kuma haka nan sai ya kasance wajen abinci kuma yana da wannan karhin kuma sai Allah ya zuba mishi hakuri da dangana dan Allah madaukin sarki ya hada mishi tsakanin fadla guda biyu cikin lamurra farala ta al'ada kuma yadda fada hada mishi farala guda biyu ta cikin sha'anin lamarin duniya da lahira ya zama komai shine gaba alaihi salatu wassalam kuma ganin dama Allah ce na gaba jawazul jam'i ya halitta hadawa tsakanin mata da kuyangu kuma yadda ya tabbata a cikin sunnar ma'aiki alaihi salatu wassalam Aisha da take cewa Allah rada ita na kasance ina ma annabi alaihi salatu wassalam sa mishi turare a cikin hadisin akwai dalili akan sanya turare ga wanda zai kasance yana nihin yin harami ba wanda ya shiga harami ba wanda ya shiga yin harami shi kuma wannan ba zai sanya turare ba sai ya gama aikin hajjin shi da yace faydufu ala nisa'ihi annabi yake wayo akan matan shi kinaya ce take akan jima'i dan saboda abu ne na ai alkunya shi a boye shi li faqad haluhunna dan saboda ya kasance tana yiwa ya kasance kuma suka ce kinaya ce akan kewayo ne yake dan ya ga halin su ya ga yadda suka tashi dan saboda in ya kasance wajen mace tara ko kuma mace takwas ko bakwai ko wacan ba zai ƙara zuwa wajen ta ba har sai ranar kewayen ta sai zama na wani abiya haruma ko rishin lahiya gare ta ko gadiyanta ba tare da ya sani ba shi yasa yake kewayawa duk da kwanan wance ne amma kuma a ranar kowa wannan lokacin sai ya kewaya gare su babu na 13 al-Imam al-Bukhari Allah mashi rahama yake cewa babu ghasulul mazi wal wudu'i minhu baban dake bayanin wanke mazi kuma da yin arwalla daga gare shi idan ya fito ayi arwalla hadisi na 269 al-Imam yake cewa Allah mashi rahama حدثنا ابو الوليد قال حدثنا زائدة عن ابي حسين عن ابي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال yake cewa kunt rajulan mazza anna kasance mutun ne mai yawan mazi fa amartu rajulan sai na umarci wani mutun shine miqdad bin al-aswad an yas'ala an-nabi ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam dan ya wuce a ruwaya da muka wuce can baya yace li makan ibn tihi dan saboda gurbin diye shi a wajena ita ce fatima yana aure da ita fasa'ala sai ya tambaya fa qala sai jimi tawadda akai arwalla wa ghasil zakaraka ka wanke azzakarinka nan arwa la tufidu tartib kenan wanke azzakarin shine a farko amma ya ambaci arwalla dan saboda wawun ba tartibi take nunawa ba wannan hadisin ya gabata da ma bayani akan shi ba buƙatar sharhi akan shi sai hadai babe na 14 babu man tatayyaba summa tasala wa baki athar at-tib mai al-Imam al-Bukhari ke cewa babun dake bayanin wanda ya sanya turare summa tasala sannan yayi wanka amma ya ce wa baki athar at-tib kuma sai gurbin turaren ya tsaya gashi nan a jikin shi hadisi na 270 ke cewa haddathana Abu Nu'man qala haddathana Abu Awana an Ibrahim ibn Muhammad ibn al-Muntashir an abihi qala sa'altu Aisha yace na tambayi Aisha fa zakartu laha qaul ibn Umar qaul ibn Umar na ambatar mata magana ta Abdullah dan Umar ma uhibbu an usbiha muhriman ban so ni in wayi gari ina mai harami an dahutibun kuma in yayi hama jikina turare kenan wannan yake ta ambata aka ambata mata cewa ga ibn Umar yace kaza fa qalat aisha sai aisha take cewa an hadisin da ya wuce ne mai meto sai dai nan da karin abinda ba an ambata ba a can sai tace ana udayyabtu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ninan masa ma annabi sallallahu alaihi wasallam turare sun madafa fi nisa'ihi sannan ya kewaye matan shi summa asbaha muhriman sannan aka waye gari yana mai harami kenan ana gobe zai doki harami sai yau ta samu shi turare a jikin shi da kayan shi kuma gobe waye gari da wannan da turare kenan yake nuna cewa duk da mai sa harami daukan harami aikin haji an hana shi a yasa turare to amma ana gobe zai sa zai shiga haramin ya sa turaren da zai tsaya har ya kai goben haji ba har gata ma a jikin shi wannan ba matsala bane tunda ba ran nan ya sa shi ba sauran shi ne da gurbin shi ya tsaya tare da shi shine ibnu umar yace shi bai son yayi haka nan sai aisha ta musharradi cewa to ni ga abin da nan ma annabi sallallahu alaihi wasallam baka da hujja ta karhancin abun hadisi na ga 271 al-imam al-bukhari ke ce haddathana adam wa kenan ibn abi iyas kala yake cewa haddathana shu'ba yau da gobe shi yake sawa mutun zai ga kamar rike rijalul isnad rijalul hadis wani abu ne mai wahala amma yau da gobe ka gansu sama da so 100 ka ganshi can ka cikin kutubu sita duka mazajin sune suke ta maimaita mafi yawaicinsu sune suke ta maimaituwa zaka kaga tarihin shi a can kaga tarihin shi a nan dole zai tsaya a kokolo ka kamar yadda dogon lokaci dole mulazama shi yake sa rike abubuwa yau da gobe zaka ga mutun wasu mutane da dama da kadan kadan yana rike su kala yake ce haddathana al-hakam an ibrahim an al-aswad aswad ibn yazid kenan an aisha qalat tace ka anni anzur ila wa bi sadiq kamar gani ina kallon haske na turare fi mafaraqin nabi a cikin tsakiyar kan mararraba kan annabi alayhi salatu wa salam wa huwa muhrim kuma yana da harami gashi da za a dauka in ya kasance a raba shi wani bangare zubo nan gurin a raba shi gida biyu annabi sallallahu alaihi wasallam haka nan yake in gashin shi yayi yawa to dan saboda wancan su lok gashin su gashi ne wanda yake mai kyau mai tabshi ba irin namu ba kenan yanzu mallan nazira yace zai bar gashin shi har ya kai wannan marhala sai a ce mishi mahaukaci to annabi sallallahu alaihi wasallam in ya bar gashin shi ya kai wannan zai bar shi zubo nan wani bangare nan to wannan tsakiyar da zai bari nan ita ce tace tana gani inda annabi ya sa turare a wannan gurin kuma tana gama hasken shi kuma gashi da harami kenan wanda ya sa jiya baya lokacin wannan kin ba a cikin wannan hadisan gabaki ɗaya suna nuni kyarara da abinda al-Imam al-Bukhari yayi tarjuma akan su shine cewa mutun ya sanya turare sannan yayi wanka kuma ya shiga harami alamun turaren gashi nan jikin shi wannan ba matsala bane tarjumar zahira ce sai babu na 15 babu takhalilu sha'r baban dake bayanin sassar gashi hatta idza zanna annahu qad arwa basharatuhu sai mutun ya tabbatar da cewa ya kosar da jifatar jikin shi a fada alaihi sai kwararo da ruwa nan bukhari ya kulla tarjuma babi da kiyaye lafazin da yazo a cikin hadisin in ba nan ba zanna da su kamata ya ce hatta idza tahaqqaqa annahu qad arwa basharatuhu dan zanna cikin hadisin ma'anar tahaqquq ne to amma yana son kiyaye hatta da lafazin da yazo cikin hadisin wanda yana da yawa wannan a wajen shi حديث نا 272 الامام البخاري كي تحدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا هشام بن اوروا عن ابيه عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله صلى الله عليه وسلم يا كسنجي اذا تسلم من الجنابه اذا زي وانكن جنابه غسل يديه سي وانكي حنون شي وتوضا وضوءه للصلاه سي ارولا ايرن ارولا شي تسلى ثم اغتسل سنن يي وانكا ثم يخلل بيديه سنن بيديه شعره سنن سي هيتسي غاشن كان شي ده ياتسن شي hatta idza zanna annahu qad arwa basharatahu sai ya tabbatar da cewa ya kosar da fata jikin shi afada alaihi ma salasu marrat sai kwararo ma jikin shi ruwa so uku summa gasala sa'ira jasadi sannan sai wanke sauran jikin shi wannan al-imam al-bukhari a hadisin nan yana so nuna mana cewa hehe sai gashin kai a cikin wanka dole ne mutun tilas ne wajibi ne mutun ya sassarce gashin kanshi ta yadda ruwa zai shiga ko ina dan a wani hadisin yana cewa ta hata kullu sha'aratin janaba karkashin kowane gashin kai akwai janaba yake cewa ku wanke gashin kai ku wanke jikinku kuma ku tsarkake tsakanin gashi da gashi wannan hadisin al-Imam al-Bukhari ya kawo shi can cikin harkon abin nan hadisin daga Aisha a cikin harkon kitabul gusul kuma da fa'idodin shi da komai duka mun yi bayanin shi babu na 16 babu man tawadda an bishil janaba baban dake bayanin wanda ya arwala cikin janaba summa gasala sa'ira jasadihi sannan ya wanke sauran jikin shi walam yu'id gasala mawadi'u du'ihi marra ukhra sannan kuma bai koma ga wanki sake wanke guraren arwallashi ba wani fudin daban kenan ya wadatu gami da ai mun sani cewa idan mutun zai wankan janaba sai ya fara da arwalla to arwallan nan da yayi ya wanke kafashi ya wanke hannuwanshi to ya wadatu da ita a wajen koma wanke sauran jikin koda bai ƙara zuba ma kafafun ruwa ba suna su wancan na arwallan ya wadatar da su abin da yake son bayani kenan a wannan baban Mahadisi na 274 al-Imam yake cewa Allah mashi rahama haddathana Yusuf ibn Isa qala akhbarana al-Fadl ibn Musa qala akhbarana al-A'mash an Salim an Quraib maula ibn Abbas an ibn Abbas an Maimuna qalat Maimuna take cewa khala shi ce shi ibn Abbas Maimuna take cewa Allah rada ta qala take cewa wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu'an li janaba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aje ruwan arwallashi na wanka fa akfa bi yaminihi ala shimalihi marratayn aw salasan ya karkato ya zubo ruwa da hada mashi abu sa hagumikin shi so biyu ko so uku ma'ana ya wanke hagumikin da da mashi yayi haka ya zubo yayi haka ya zubo ya wanke har so uku ko so biyu tace summa gasala farjahu sanan ya wanke gaban shi kenan hannun ya wanke shine na farko ne ke nuna mana gasalul yadaini qabla idkhali ma fil ina yace wada'a rasulullah summa darabe da hu bil ardi aw al ha'id marratayn sanan ya bugi hannun shi ya bugi kasa da hannun shi so biyu ko so uku shi ma summa madmada kenan sai ya kurkure bakin shi wastan shaka ya shaka ruwa ya heto wa gasala wajhahu ya wanke huskashi wa zira'ihi da zira'in shi guda biyu summa afada ala ra'sihi al ma sanan ya kwararo ma da kanshi ruwa ya zubo ruwa a kanshi summa gasala jasadahu sanan ya wanke jikin shi summa tanaha sanan sai annabi ya gusa fa gasala rijlaihi ya wanke kafahuwan shi qalat sai take cewa fa ataituhu bi khirqa sai na zo mishi da wani kyalle dan ya goge jikin shi kamar sarbeti kenan wanda in mutun ya gama wanka zai goge jikar da ke jikin shi tazo mishi ya tace falam yuridha bi nuhace shi ba daga irada ne fa ja'ala yanfudu bi yaddihi sai annabi ya fara yana kakkabe ruwa da hannun shi kenan haka yake yana kakkabewa da hannun shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba tare da ya sa wani kyalle ba hikimar wannan kuma mun ambace ta a darasin da ya gabata anan gurin yace kaifa tustafaru tarjama min alhadis ta ina za a gano tarjama da al-Imam al-Bukhari yayi akan hadisin wa inna ma qarat ba'd ghusl wajhihi wa zira'i tana cewa ne ai bayan ya wanke huskashi da zira'in shi summa afada ala ra'sihi sannan ya kwararo ma kanshi summa gasala jasadahu sannan ya wanke jikin shi sai take ce fa dakhala fi qawliya sai shiga cikin hadarta summa gasala jasadahu al-a'dha allati taqaddama 'alayha gabban da ya gabata akan su dan saboda suna daga cikin jumlar jiki a cikin tarjaman ma'ana da take cewa summa gasala jasadahu sannan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya wanke jikin shi dan saboda su kansu sun shi sauran gabban da aka ambata ne mutun ya wanke sauran jikin shi ya sun shiga cikin gabbai Ibn Battal ya kawo a cikin littafin Sharh Sahih Bukhari yake cewa ijma'i ne akan cewa sunna ne yin arwalla cikin wankan janaba an istinbadance shi a kalkashin wannan hadisin muhallab yake cewa bi anna shari'a lam majtaza bi ghusl adha'il wudu'i mai shari'a shine annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kadaita ya takaita akan wanke gaban arwalla an ghusl hamar da kuma gami da annabiyin bai wanke su ba wankewa ta biyu a cikin wankan janaba sai ya nuni akan cewa tsarki idan aka yi da dauki hadisi gare shi kawai ya wadatar ba tsarin ne duk abin da kasance tsarki ne idan aka dauki niyyar shi dauke hadisi ya wadatar ran saboda gashinin da harko annabi sallallahu alaihi wasallam wanke shi da yi wancan na harko sai wadatar mishi gami da wankewa ta biyu babi na 17 al-Imam al-Bukhari Allah ji kanshi da rahama yake cewa babu idza zakara fil masjid annahu junubun baban da yake bayanin idan mutun yana cikin masallaci ya tuna cewa yana da janaba ya kharuju kama huwa ya huta kamar yadda yake wala ya tayammum ba zai yi tayammama ba hadisi na 275 al-Imam al-Bukhari Allah mashi rahama yake cewa haddathana Abdullah ibn Muhammad qala haddathana Usman ibn Umar qala akhbarana Yunus an az-Zuhri an Abi Salma an Abi Hurairah qala yake cewa uqimatu sala an tsaye da sallah wa uddilatu sufuf an daidaita sahu qiyaman a tsaye fa kharaja ilaina rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya huto gare mu falamma qama fi musallahu yayin da yi tsaye gurin sallar shi gurin liman zakara annahu junubun sai ya tuna cewa ashe yana da janaba fa qala lana sai yake ce mana makanakum ku tabbata a gurin ku ma'ana ilzumu makanakum ku lazumta a gurin ku kakku gusa kamar yadda wani hadisi yake cewa diyarakum ya bani salama diyarakum tuktabu lakum asarukum ku lazumci diyarakum kenan shi ma nan ilzumu makanakum summa raja'a sannan sai annabi ya komo bayan muna sai fagta sala yayi wanka summa kharaja ilaina mana ya koma gida sannan kuma yayi wanka sannan ya huto gare mu wa ra'su yaqdur kanshi yana daddugo ruwa dan yanzu ya gama wankan fa kabbara sai yayi kabbara fa sallaina ma ahu muka yi sallah tare da shi yace taba'ahu abdul a'la ya mushi mutaba'a daga ma'amar daga zuhuri wabu rawahu auza'i kuma shi ma ya rawato shi daga zuhuri kenan nan da aka ce taba'ahu ran nan mun yi irin wannan misali idan yace taba'ahu abdul a'la ya za a gane cewa wane ne abdul a'la yan ma mutaba'a wane ne abdul a'la yan ma mutaba'a abdullahi ibn muhammad abdul a'la amma amar ani zuhuri a cikin sanadin ina zuhuri yake gashin zuhuri sai abi salma kahin zuhuri yunus kenan yunus ne aka ma mutaba'a yunus ne aka ma mutaba'a wannan hadisin da al-imam al-bukhari da imam bukhari ya kawo cikin shi da yake cewa an tsaye da sallah an daidaita sahu a cikin wata ruwaya ya zo cewa an daidaita sahu kahin annabi sallallahu alaihi wasallam ya huto a cikin shi kuma akwai nunin cewa ana son daidaita sahu tun kahin liman ya zo kuma wannan ijma'i ne ibn hazm yake cewa farilla ne ga mamu daidaita sahun su na farko da na biyu har zuwa ƙarshe wata rasu fiha kuma da game jiki cikin sahu inji albu muhammad ibn hazm Allah mushi rahama a cikin al-muhalla bil asar yace wajibin mamuni wal muhazat bil manakib wal arjil kuma su daidaita su hada jikin su gabban su kafadun su da kafahun su su daidaita na gaba da yace annabi ya huto mana alaihi salatu wassalam ya zo daidai da ruwayar da take cewa har sai da ma aka yi iqama an daidaita sahu kahin ya huto amma hadisin cewa za ku kimatu salat falatu qumu hatta tarawni yace wajihin shi shine cewa bilal ya kasance yana sauraron hutawar annabi sallallahu alaihi wasallam ta yadda bayya ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma sai kadan ne yake ganin annabi sallallahu alaihi wasallam fa inda awwal khurujihi yuqim daga yaga annabi alaihi salatu wasalam ya fara hutawa sai yayi iqama kenan yana ga dingiran na annabi liƙe yake da masallaci yana gan shi ya huddo kan shi daga kofa kawai sai ta da iqama ba sai ya jira annabi ya zo har ya shiga sahun ba fala yuqimun nasu hatta yaqumun nasu mutane ba su tsayuwa sai kuma su kuma tsayuwar su su tashi su daga zamanin su zai da sahu ba su tsayuwa sai annabi ya zo alaihi salatu wassalam bai tsayuwa har sai an shiga gurin shi an daidaita sahun kowa ya kama gurin shi sahu yayi daidai sannan annabi alaihi salatu wassalam sai a tada sallah mai yiwa da yake cewa kada ku yi tsaye har sai kun ganni bayan wancan hanin ne yake cewa idan an tsaye da sallah kada ku yi tsaye har sai kun ganni abin da yake san mana taujihi anan cikin hadisin gashinin cewa ai sai muna tsaye sai da annabi alaihi salatu wassalam aka zo ya shiga kenan ya nuna cewa suna tsaye annabi alaihi salatu wassalam ya zo ya shiga to kuma nan ga hadisi na bishi ma sahihi ne a ce in an tsaye da iqama kar ku tashi sai kun ganni kenan an samu cin karo da juna sun saba ma hanin na annabi alaihi salatu wassalam a wannan guri to shine yace tana yiwa ya kasance wannan hanin shine ya taho daga baya sai su kahin ayi hanin ne aka yi wacce waki a ta sun yi tsaye ki sai zamanin kenan an soke shi ne wanda wannan kuma yana buƙatar bahasi yace lokacin da yayi tsaye a gurin shi sai tana cewa annabi yana da janaba a wata ruwaya aka ce kahin yayi kabbara ne a wata ruwaya ta bukhari kuma kace muna wantazarna takbirahu an yi tsaye muna jiran annabi alaihi salatu wassalam yayi kabbara kawai sai muka ga yace ku tsaya nan daga ibnu majah yake cewa yayi tsaye zuwa ga sallah yayi kabbara sannan ya musu nunin cewa ku tsaya sai suka zamana sannan ya tahi yayi wanka kanshi yana diga ruwa ya taho yace ni na huto gare ku ina da janaba kuma na manta har sai da na shigo cikin sallah kenan wannan a cikin hadisin nan idan muka nura ba a nura ba da wata mushkila a wannan magana ta ƙarshe idan dai hakuna tare da mu ba a nura da wata mushkila ba a cikin ruwaya ta wannan yake cewa wan tazarna takbirahu a ruwayar bukhari ga ruwaya ta ibnu majah tana cewa yayi kabbara ya shiga sallah an tada sallah har an tsaye da sallah sai annabi alaihi salatu wassalam sai yace mu ku tsaya kenan har an tsaye da sallah ne a ruwayar hadisin ibnu majah wanda wannan zai nuna mana kenan cewa waki a wannan duka da aka yi suka tsaya yaje yayi wanka ya komo duka cikin sallah ne su suna tsaye ne suna cikin sallah ruwayar ibnu majah haka take nuna a ruwaya ta Al-Hafiz Daraqutni ne Allah mashi rahama Allah ji kanshi daga hadisin Anas yake cewa dakhala fi salatin annabi ya shigo cikin sallah fa kabbara yayi kabbara wa kabarna ma abu muka yi kabara tare da shi summa ashara ila al-qaum sannan yi ma mutano nuni yake cewa kama antum ku tsaya kama yadda kuke kenan wannan ruwaya ta karfafa ma ruwaya al-Imam Abu Dawud ibn Majah afwan wadda tana cikin sunan na al-Imam Daraqutni a wata ruwaya ta Ahmad daga hadisin Ali yake cewa kana qa'iman yusalli bihim idan sarafa yana tsaye da su annabi yana sallah kawai sai aka ga ya huta ya ce ku tsaya nan kenan kaga wannan ruwayoyin duka suna nuna cewa har an ta da sallan ne ta ci karo da ta Bukhari da muka gani cewa wanta zarna takbirahu muna jira ai kabbara sai ya ce ku zamana a ruwaya ta al-Imam Abi Dawud daga hadisin Abi Bakara yake cewa dakhala Rasulullah dakhala fi salati al-fajr ya shiga cikin sallar asuba fa au ma abiyadihi sai ya nuni da hannun shi cewa ku tsaya kenan kaga dakhala fi salat har ya shiga cikin sallah wannan kuma ita mata Al-Imam Abu Dawud ce hadisi na 233 a cikin wata ruwaya daban wadda take mursala ce ce fa kabbara summa au ma ila al-qaumi yayi kabbara sannan sai ya nuna ma mutanen cewa ku zamana a mursal na Ibn Sirin da Adha da Rabi ibn Anas suke cewa fa kabbara yayi kabbara summa au ma ila al-qaumi anjilisu ya nuna ma mutanen cewa ku tsaya ku zamana kenan wannan ruwayoyi masu yawa sun ci karo da ruwayar da take cikin Bukhari cewa anta zanna takbirahu mun sauraran annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kabbara kawai sai ya ce muni ku tsaya kenan ya nuna bai yi kabbara ba wannan ruwayoyi masu yawa sun nuna cewa har ma yayi kabbara har ya shiga sallah an ta da sallah to sai malamai suka yi sabani wajen hada kan wannan ruwayoyin faqila suka ce arada kabbara suna nihin cewa kabbara kin shine arada an yukabbir yana nihin suna nihin cewa ya so yayi kabbara dan saboda ayi aiki da ruwayar da ta wuce can baya dan ana amfani da cewa wani yayi kaza kuma ana nihin ya kusa yin kaza kin ba wai ya shige shi ba kamar da yake cewa idza qumtum ila salati ma'ana idza aradtum al-qiyama ila salah yana da yawa cikin larabci waqila wasu suka ce innahuma qadaytahu annabi alaihi salatu wassalam ana nihin har ya shige su ne wanda qurtubi shi yayi nuni da wannan ihtimalin yake cewa shine ma wanda yake kusa daidai Ibn Hibban a cikin sahihin shi yake cewa ba'da an khaban ya kawo ruwayoyin nan guda biyu ta cewa bayan ya shiga da kuma ba'a bai shiga ba dan Ibn Hibban Allah mashi rahama yana cikin wanda suke dauke ishkal na hadisi da ikhtilaf na hadisi a cikin sahihin shi in ya kawo ruwaya wacce da ta ci karo da wacce sai ya hada su kuma yayi magana akan su yake cewa Ibn Hibban Allah mashi rahama hazani fi ilani fi mawdi'ain mutabayinain tana yiwa yace abun so bi ne akai gudai ya shiga har an yi ya ta da kabara akai ta biyun kuma ba ta da kabara ba kene zamana waqi a bi ci wani lokaci ya hutu an yi kabara ya tana mai janaba ne ya tahi yayi wanka yazo aka saki sallah tare da su yace kuma wani lokacin ya taho kahin ya shiga cikin sallah ne da wannan hanya kenan Ibn Hibban Allah mashi rahama ya hada kan hadisoshin wannan wa qala qaulu bin abi bakara da yake cewa fa salla bihim yayi sallah da su yana nihin cewa bada abi takbirul muhud sai ya fara yin kabbaran ne yana tare da hadisi ba wai yana nihin ba cewa ya komo kuma yayi gini akan sallar da tayi sallar da yayi wannan akai dogon aikin nan a ci ita yace dan bai yiwa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku tsaya ya suje su yayi wanka har ya tafi mutane suna nan yadda suke a tsaye akan halin su kuma har ya komo ma'ana dalilin da zai nuna mana cewa ba a shiga cikin sallan nan ba annabi ya ci karo da karantarwa shi a ce mutane an ta da sallah kuma tsayuwa wannan ta sallah ce ku yi tsaye a cikin ta hayyaje yayi wanka ya huto ya taho duk suna tsaye akwai cuta akan su su an kware sun akai hakan duk da cikin ibada ne to amma ya ci karo da aiki na sallah wanda aiki kadan ake so cikin sallah za a fahimta cikin ruwaya cewa nuni liman idan wani abu ya faru babu lahiyayi nuni a cikin sallah ba tare da magana ba na gaba cewa halaccin mantuwa ga annabawa cikin ibada akan abinda ya kasance na ibada ne kamar yake cewa inni la ansa amma ni ina mantuwa au nasali usan ina mantuwa ne dan in sunnanta muku annabi alaihi salatu wasalam mantuwar da yake yi Allah ne yake kadarta ta ba dan komai ba dan saboda mu karanta tarbiya karantar da mu abin a aikace yahi karantar da mu ta baki kenan sai Allah ya sa annabi ya manta abin dan saboda mu karanta amma ba dan wai ya kasance ba kawo mantuwa ce adiya irin tamu wannan a cikin sha'anin iba kuma mantuwa annaba ba a tabbatar da su a kanta in cikin ibada ne idan sun mance wani abu na ibada to ana yin tadarukin shi da gaugawa Allah yake nunawa ce an yi kuskure a gyara kuma shi ya kadarta ai hakan indan karantarwa Ibn Battal yake cewa hujja ce ga Malik da Abu Hanifa cewa takbirul mamum ya kauba da takbirul imam cewa mamu su yi tsaye kabbara kar su yi tasali man yayi wannan ita ce maganan malaman fiqh ga baki ɗayan su amma Shafi'i yake cewa ya halitta mamu yayi kabbara ka hilli man yayi idan yayi harama shi shi kadai amma ruwayar jumhurin malamai ta ci karo da ruwayar da maganan al-Imam Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala maganganu kan hadisin nan suna da yawa takaita zan yi akan su abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi na kuskure Allah mana gafara wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh